أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأت من ولا للتافين دالية زامو طورا دقاء عند مكوانا idan mai karatu bai manta ba har yanzu muna magana akan mutuwa mutuwa kuma zamu tashi baiti shafi na tara idan ba manta ba yace falak falakad sakattid dari kullu mumallakin shariyan wa haddat rukun kullu mumarradi hakika mutuwa ta shayar da dukkan wani sarki gona shanu kuma ta tarusa dukkanin wani gini abin daukakawa وَسَأَصَلَتْ فِي الْجَوِّ أَعْقُبَهُ وَفِي الْبَيْدَاءِ كُلَّ مَكَوَّرٍ وَمُطَوَّدِ وَسَأَصَلَتْ مُتُوَى وَسَأَصَلَتْ تَاتِمْ بِكِي أَعْقَابُهُ أَعْقُبَهُ غَغَّافَ فِي الْجَوِّ دَتِكِي سَرَرٍ سَمَانِيَا مُتُوَى حَرَسْ غَغَّافًا دَكِي سَرَرٍ سَمَانِيَا سَيْدَ مُتُوَى تَتَوُشِي شِنِي وَسَأَصَلَتْ سَيْدَ تِمْ بِكِي a aqubahu dukkan wani gaggafa fil jawwi da take sararin samaniya mana duk wani mutum madaukaki da kake jin wani 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 sai da mutuwa take ta rushe shi wa fil baydai hakan nan kullu mugawure dukkan wani mai shiga kogo wa mudawadi da wani mutumin da yake hawa kan tsauni wa fil baydai da ke sararin samaniya a cikin sararin sahara wasta asala sai da mutuwa ta taje ta tumbike shi wa fil baydai a cikin sahara kullu mugawwari dukkan mai shiga kogo shine kamar mutumin da zai shiga kogo ko ya shiga wani kogon dutse ko ya shiga halwa duk wani mai ibada wanda zai shiga halwa ko ya shiga kogon dutse da makamantan su sai da mutuwa ta ci mata kashe shi wa mudawwadi hakan nan duk wani mai hawa kan tudu shi ma haida mutuwa ta taje ta tabbike shi zai take ma tambaya hal adsarat an ziduha in huwa lin liyawilihi aw annahuma min sindiri hal shin zai tambaye ka ya kai dan uwa mai karatu hal adsarat an ziduha in hal adsarat shin mutuwa ta takaita an ziduha in ga dukkanin wani mai makirci kowali mai yawan wayo shin mutuwa ta takaita bata dauke shi ba hal akasarat shin mutuwa ta takaita an zida ha'in ga dukkanin wani mutum mai makirci kowali mai tsananin wayo shin an taba samu wani mutum sawa tsananin makircin sa da wayan sa ya gagari mutuwa li hawilihi saboda tsananin wayan sa au an humamin ko saboda wani an humamin ko kuma wani babban mutum mai daraja sindiji wanda yake sadauki mutuwa ta takaita bata dauke shi ba shine tambayar da yake baka am til basidat ghayr saydin mu'ridin lisahamiha wa kalallaha mustahsadi am til basidati har yanzu dai tambaya ce am til basidati shin a doran kasa shine basida doran kasa an filba sidati shin a doran kasa gairu saidin mu'ridin gairu saidin akwai wani gairu saidin mu'ridin ba abun farautar da yake gifta mutuwa ba shine gairu saidin ba abun farauta ba mu'ridin wanda ake kawo shi zuwa ga mutuwa shin a duniya akwai wani abin da ba abun farauta ne na mutuwa wanda mutuwa take farauce shi ba kamar yadda maharbi zai hada kayan harbi ya tafi naman dawa neman namun dawa to a duniya akwai wani mutumin da mutuwa ba ta kama shi ta harbe shi kamar yadda mafarauci yake maharbi yake samun namun daji ya harbe shin a duniya akwai wanda ba kayan farautar ta ba lissi hani haga kibanta wakalan laha shin a duniya akwai wanda wakalan laha ba ciyawa ce ta mutuwa ba mustahsadi wacce take a bar girbewa ai dukkan mutan duniya kamar ciyawa ce na mutuwa har da ta za ta girbe shine wakala kala shine kamar ciyawa musamman ciyawa danya mustahsadi wacce take abin girbewa wannan anan ya gama da maganar mutuwa zai shiga magana akan tasawufu akan sufanci malmar ru illa bin sara wala wirtaqa ufkis samai bisullamin lam yukhladi malmar u mutum bai kasance ba zai magana akan tasawufu kenan malmar u mutum bai kasance ba illa bin sara sai dan kasa indai kaga mutum to dan kasa ne kasa ita ce uwarsa wala wirtaqa da zai hawhawa fawqa samai a saman sama bisullami da tsani lam yukhladi ba zai dawama ba shi mutum dan kasa ne ba zai iya rabuwa da uwarsa ba saboda haka idan mutum yace yana so ya hawo mota in ya hawo mota in tafiya ce tafiya da kansa zai rika tambaya ya an kusa isowa me yake nufi an kusa isowa in ya sako kenan zai hada wajen uwarsa kenan in jirgin ruwa ma ya hawo in tafiya ce tafiya Allah Allah yake wai a iso saboda ya zo wajen uwarsa ita ce kafa in jirgin sama ma ya hawo duk inda aka yi tafiyar wasu awanni kullun saurare yake ya ji an ce a iso saboda haka shi mutum dan kasa ne malmaru mutum bai kasance ba illa bunu sara sai dan kasa wala wirtaqa da zai hau fawqa samai saman sama bisullami da tsani lam yukhladi ba zai dawo ba sai ya sako shakhsun takannafuhu suraya wa sara fal jismaku wa min kasisil hirmidi shakhsun shi mutum takannafuhu suraya tauraron suraya ne ya kewaye shi wa sara da kuma turbaya shi mutum tauraron suraya ne ya kewaye shi wa sara da turbaya fal jismu shi jiki kuwina an gina shi ne min kasisil hirmidi min kasisi daga makaskancin hirmidi tabo tabo ne wanda sai da ya kwaba aka kwaba shi ya rube tukun aka halice mutum da shi shi shakhsun mutum takannafahu suraya tauraron suraya ne yake waye shi tauraron suraya tana sama kaga ko da shi zai rika so ya rika yin sama kenan ruhi kenan wasara da kuma kasa shi da mun shi mutum an yi shi ne da kasa da ruhi as-suraya tauraron suraya shine ruhi saboda sama yake yi wasara kuma kasa shine gangar jiki biyu aka hada guri da fal jismu shi jiki kuwina an gina shi ne min kasisil hirmidi min kasisi daga makaskancin hirmidi tabo waruhu kana nushuhu wa nazuhu min zalikal mala'il aliyil amjadi waruhu shi ran mutum kana nushuhu halittar sa ta kasance wani zu'uhu da kuma cire shi min zalikal mala'il a'la min zalikal mala'il a'la daga waɗancanan ka jama'a madaukaka al'amjadi wanda suke masu girma saboda haka shi ruhi an yi shi ne daman daga mala'ul a'la shi ruhi daman dan uwan mala'iku ne shine wa ruhu shi rai kana nushuhu halittarsa ta kasance wani zu'uhu da ciratuwarsa min zalikal mala'il a'la daga waɗancanan ka jama'a madaukaka al'amjadi ababen girma su ne mala'iku saboda haka mutum an hada biyu ga ruhi ga jiki fa yahinnu zaka li ardihi bi tasaffulin wa yahinnu zali sama'ihi bi tasaudi fa yahinnu zaka zaka shi wannan jiki fayhinnu sai ya yi fayge li ardihi ga kasarsa bi tasaffulin ta hanyar yin kasa-kasa in mutum yana son abin hawa ya fi jin daɗi a ce ya sauka in ya sauka yana tsaye ya fi jin daɗi a ce ya tsuguna in ya tsuguna ya fi jin daɗi a ce ya zauna idan ya zauna ya fi jin daɗi a ce ya kwanta in ya kwanta ya fi jin daɗi a ce ya yi barci shine fahimnu zaka zaka shi wannan jiki na dan adam fahimnu sai yayi tayin bege li ardihi ga kasarsa tunda dama ita ce uwarsa bi ta tafulu ta hanyar yin kasa kasa kullun ya fuso shi ya ji shi a kasa kullun ya fuso ya ji ya ci ya koshi ya kwanta ya barci ya huta wa yahinnu za shi kuma wancan shine ruhin mutum wayhin shi kuma sai tayin bege lisama'ihi zuwa ga sama bita sa'udi ta hanyar hawa shi ruhi ya san ibada saboda haka shi ruhi mutum abinci bi yake bukata yana bukatar abinci na jiki wanda zai ci ya koshi kuma yana bukatar abincin ruhi shine zikiri da sauran gyara zuciya da sauran su saboda haka nan duk yana magana ne akan tasawufu cewa ba iya jiki ake gyarawa ba ita ma zuciya ana gyarata wal mar'u bainahuma mukafata furqatin wa nawanka zufin fil muqimil muqidi wal mar'u shi mutum bainahuma tsakanin jiki da ruhi makafata furqati mai tsoron rabuwa ne duk inda zaka yi mutum shi mutum tsoro yake kar ya mutu in ya mutu ne kenan za a raba jiki kenan da ruhi shine wal mar'u shi mutum bainahuma tsakanin jiki da ruhi makafata mai tsoron furqatin rabuwa ne duk wanda ka samu baya so ya rabu wa nawa da kuma wani nisa kazufi wanda yake abin jefawa fi muqimil muqidi fi muqimi a cikin gurin zama muqidi wanda yake tsisha eh da muqim da muqidi kusan duk abu ɗaya ne duk ɗaya ne da muqim da muqidi duk abu ɗaya ne amma yawanci larabawa in suka ce muqimil muqidi shine abin da mutum ba zai iya kubucewa ba larabawa suka ce wani fi muqimil muqidi mana wani ta kare an kama shi wanda ba zai iya fita ba ko mutum laifi ne mutum yayi laifi akai ta neman sa ba a same shi ba in aka kama shi kaga masu kisa sai za su yi a ciki a wurin sa ko sai ce to fi muqimil muqidi wani tasa ta kare eh muqimil muqidi suna faɗa haka kamar ka ce ta wani ta kare ba fita kenan shine wal mar'u shi mutum bayrahuma tsakanin jiki da ruhi makafata furqatin mai tsoron rabuwa ne wa nawa da tsoron yin nisa kazufin wanda nisan kazufin mai jifa ne fil muqimi a wajen wani zawarin zama muqidi wanda yake abin dawama yace war ruhu kullifa an yazawwada lin nawabir ramfaha huwa kai ba na gaira muzawwadi war ruhu shirai kullifa an kallafa masa an yazawwada yayi guzuri linnawa saboda sai da zai ne nisa saboda haka fa mutanen da aka yi shekara dubu ma mutanen da aka yi tun zamanin annabi adam ma fa su ma suna cikin kasa kaga tafiya ce mai nisa to wa ruhu shire kullifa an kallafa masa an yi zawwada yayi guzuri yayi tanadi linnawa saboda sai da zai ne nisa birran guzurin da zai yi ba kuɗi zai tanada ko kayan abinci ba a birran guzurin da zai na kayan da'a ibada sallah azumi zakka da hidima ta addini shine birran zai tanada kayan guzuri ne amma na aikin kirki fa ha huwa sai ga mutum bana ya bayyana gaira musawadi bai yi tanadi ba gashi mutum ya kama tafiya mai nisa kuma bai yi tanadi ba kaga dole za a samu matsala kenan wa yahudda anhu ibuhu wa yafakka anhu quyudahu fa masharasi fa maqayyadi wa yahudda anhu ibuhu wa yahudda sai a sauke ibuhu nauye nauyensa anhu gabarin sa in ya tara din kenan wa yafakka wa yafakka sai a kunce quyuduhu da baibayin dake kansa anhu gabarin sa saboda haka idan mutum yayi tanadi mai kyau wayu hattu anhu sai a sauke masa ibuhu nauyin sa anhu a kansa idan mutum yayi aikin kirki kenan wayu fakka sai kuma a kunce quyuduhu da baibayin da aka yi masa anhu gabarin sa fa masha to amma duk da haka sai mutum ya kiyin aikin kirki shine fa bana fa hawa bana gaira muzawwadi kenan ko sai gashi ya bayyana to famasha da mutum ya kiyin wannan tanadin famasha sai gashi mutum yana tafiya rasifa irin tafiyar muqayyadi wanda aka masa da baibayi ita wannan rafifa ta shiya ce irin wanda aka masa da baibai wanda aka sa masa ankwa a kafa yaya kake ga tafiya da zirkai ko wanda aka sa masa mari kaga tafiya ce ita ba dingishi ba ita ba tafiya ce a sake ba to da man laraba suna cewa rasafa in aka ce rasafa fulano mana wani yayi tafiya amma da igiya da dabaibayi a kafarsa an hada wannan kafar da wannan kafar an daure irin wannan tafiyar da ake a hankali hankali ana dan ciccin gilawa tafiya da ake da dabara to ita ce rasafa in balarbe ce rasafa fulano mana wani yayi tafiya da kafarsa a kansa kiri mudarijin sa sai a ce ya rasufu mastarin sa sai a ce rasfan ko kuma a ce rafifan shine wanda wannan ya dauka fama sha sai ga mutun yayi tafiya rasifa irin tashiyar muqayyadi wanda aka yi masa da baibai wallahu ta'ala a'lam